الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayanka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya yau ma Allah madaukakin sarki ya ba mu dama za mu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz dake tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi yau ne na 26 a cikin watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1447 15 da watan 3 2026 a kirgin miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu da muke a cikin wannan wata Allah ya sa bayin war banza da kishirar banza muke yi ba duk abin da muke yi Allah ya sa domin sa muke yi Allah ya zuba mana ladan a cikin mizanin mu na ayyukan lada Allah ya sa mun ga ayyukan mai farin ciki ranar tashi alkiyama a in ba kuma ta gajiya muna tafsirin aya ta 27 zuwa 33 fadin Allah madaukakin sarki fa atabbihi qaumaha tahmilu na Allah madaukakin sarki yana mana labarin lokacin da nana Maryamu ta taho da danta wajen mutananta fa atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariyya nana Maryamu ta taho da danta wajen mutananta wato akwai balaga a cikin fadin Allah madaukakin sarki da yace fa atat bihi qaumaha sai yace kuma tahmiluhu dama tunda jariri ne in ta taho da shi wajen mutananta da ya za ta taho da shi tana dauke da shi sai an faɗi tana dauke da shi kafin ka san tana dauke da shi tazo to Allah madaukakin sarki yace sai ta zo da shi wajen mutananta sai yace tana dauke da shi kuma dama an san dole a dauke da shi za ta zo suka ce saboda kaga irin abubuwan da aka faɗa irin wannan dan ba wai ordinary dane haka kawai ba dane na musamman Allah madaukaki ya faɗi sukofinsa yayin mata albishir da shi ga irin abubuwan da zai yi kala kala ga darajarsa ga girmansa kuma ga irin aikowarsa da aka yi to kar wani ya tsammani cewa da aka ce an taho da shi yayi tsammanin da kafarsa ya taho yace aikin shi annabi Isa da kafarsa ya zo kina a sai ce ta'milu dan Allah muka cewa duk da wannan baiwa wakin da aka musu fa yana nan dai jariri ne a tsimman goyon daukar zaki duk abun mamakin nan da zai yi to a kwance ki a cikin tsimman goyon dan haka Allah madaukakin sarki yace ta'milu tana dauke da shi qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariya mutananta suka faɗi abin da ake zaton da ma za su faɗa suka ce gaskiya nan na maryam kin zo da al'amari babba shay'an fariya azima wasu suka ce shay'an munkara kin zo da wani abin ki wasu suka ce ai a wato mukhtalaqan kin zo da wani abu na ƙarya wannan magana ta ki zuki ta mallene ta ya za a yi a ce matar da ita ba mai miji ba kuma ba saduwa aka yi ita ba kuma ta samu da wannan magana ba ta gaske bane daga jiti shi an fariya duk lokacin da na karanta wannan ayar yana daga cikin abin da bana mantawa da shi laqad jiti shi an fariya kun san bare bare su suna ganin dai a Najeriya Qur'ani dai baka musu har cewa suke maimakon Qur'anin Arabiyyan sai su ce Qur'anin Kanuriyya wallahi kwanaki wani tilawa yake naji kawai da yazo Qur'anin Arabiyyan sai yace Qur'anin Kanuriyyan saboda su bare bare suna ganin cewa indai Qur'ani ne a Najeriya nan to an sallama musu to daga cikin hikayoyin su ta tsuniyoyin su kai da ake faɗa wai akwai wani shahararren makaranci da aka yi gwani Musa a Borno ana yawan labarin sa a tsangaya na a ce gwani Musa in za a faɗi karatu a ce ko kai ne gwani Musa ƙarewa ke to wai wata rana ana darasin gwani Musa ya ce laqad ji'ti shay'an fariya sai wasu suka ce arama wai ji'ita ne ba ji'ti bane ji'ita ne sai ya ce ji'ti suka ce ji'ita ne arama sai shiru wai sai aka ji daga sama ana cewa ji'ti 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 saboda tsabar a tabbatar da gaskiyar gwani Musa ya za ta ce tatsuniya tatsuniyar bare bare ne wannan ko lalle kan dai bare bare sun san Qur'ani gaskiya Allah ya ƙara mana sanin Qur'ani da yake da shi laqad ji'ti shay'an fariya ya ukta haruna je mun yi magana akan wannan maganganun malamai akan cewa me ake nufi da yar uwar haruna mun dai rinjayar da cewa duk yadda aka yi dai ba yar uwar annabi haruna dan uwan annabi Musa bane duk da akwai wanda suka faɗa haka cikin malamai akwai wanda suka ce yar uwar annabi Musa ce haruna har ma suka ce ita ce wanda mahaifiyar annabi Musa din nan ta tura ta tace ta je ta bibi halin da annabi Musa yake wa qalat li ukhtihi qussihi fa basarat bihi an junubin wa hum la yash'uruna fa qalat li ukhtihi sai ta ce wa yar uwar annabi Musa din qussihi bi bayansa ta sa ta je ta ji wani hali yake ciki ita dai yanzu ta sallama shi ta bi abinda aka yi mata ilhama ta sanya shi a cikin akwati ta jefa cikin ruwa an dauka a gidan Fir'auna fa basarat bihi an junubi ita wannan yar uwar kuma ta je ta kalle shi daga nesa wa hum la yashkuruna su ba su sani ba to wasu malamai sai suka ce wannan yar uwar annabi Musa din da aka tura ta je ta yi leƙe ita ce ake magana ita ce yar uwar yar uwar Haruna da aka ce ya ukta Haruna to kun ga al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ya kawo fuskoki da yawa yace ba zai taba yiwuwa ta zama yar uwar annabi Musa a dan annabi Haruna dan uwan annabi Musa ba zai yiwu ba yace na farko yace Allah madaukakin sarki ya sanya annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne karshen annabawa kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa ya faɗa cikin sahihin Bukhari da Muslim ana awlan nasi bi ibn maryama
annabi yace ni nafi dacewa da Isa dan Maryamu akan kowa illa annahu laysa bayni wa bainahu nabi sai dai tsakani na da shi babu wani annabi daga annabi Isa ba ai wani annabi ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi kuwa annabi Isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa an yi shi ne bayan annabi Musa bayan annabi Musa yazo domin Allah madaukakin sarki ya ce thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam control din muryarsa da aka yi masa haka da kawai sai kasa da ita lo ka san wani control din muryar ba aiki ne lokacin muna musabaka wani garbi ya shiga musabaka da ya sauko yana gumi aka ce yayi yace kai abin ne ga control din tajwidi ga na talawa ga na murya yayi yawa control din Allah ya sa mu dace to anan Allah madaukakin sarki ya ce thumma qaffayna ala afarihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryama ثم قفينا على آثارهم برسلنا sai muka biyo bayan su da manzanninmu wa qaffaina bi Isa ibn Maryama sai muka bi bayan su da Isa dan Maryamu kenan Isa dan Maryamu yazo duk bayan waɗannan manzannin ne dukkan manzannin nan sai da aka gama su sannan aka yi Isa dan Maryamu da aka yi shi kuma aka yi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to akan wannan magana idan aka ce yar uwar Annabi Haruna dan uwan Annabi Musa ne to wannan fa zai nuna kenan da dole ya zama annabi Isa dinnan ya zama kafin annabi Sulaiman da Dawud ne me yasa saboda alqur'ani ya tabbatar mana cewa annabi Sulaiman da babansa Dawud duka an yi su ne bayan tafiyan annabi Musa kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga annabi Isa ba ai kowa ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ku wannan ta tabbata to zai zama annabi Dawud da Sulaiman bayan annabi Isa aka yi su ko ba zai zama haka ba Allah ya ce alam tara ilal ladina alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di Musa kisa ce abinda nake nema a ciki shine Allah madaukakin sarki ya ce alam tara ilal mala'i shin baka gane bane zuwa ga wannan mutanen min bani isra'ila daga banu isra'ila min ba'di musa bayan annabi musa in qalu li nabiyyin lahum yayin da suka ce wa annabin su if athlana malikan nuqatil fi sabilillah ai ko mana wani sarki wanda zamu jihadi da shi saboda Allah to a cikin wannan kissar Allah madaukakin sarki ba da labari wa qatala daudu jaluta kaga a cikin tafiyar akwai annabi Dawud a ciki shi ya kashe Jalut a ciki shi guda wuri shi a cikin annabi Sulaiman kaga kenan duk zai zama bayan lokacin aka yi su idan har aka ce yar uwar annabi haruna dan uwan annabi musa ne to zai zama kenan zamani dai suka yi kenan mu zai zama bayan su ne kenan aka yi annabi dauda aka yi annabi sulaimana gashi ko manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce bayan annabi isa babu wani annabi sai shi al-imam ibn kathir ya ce wannan kada ya nuna cewa lalle dai ba wannan yar uwar annabi haruna nan ba ana nufin annabi haruna dan uwan annabi musa yake nufi ba yar uwar haruna ba ta nufin harunan annabi musa alaihi salam yace malaman da suka samu zamiya a wannan suka dauka cewa annabi haruna ne yace babban matsalar da suka samu shine abubuwan da suka karanta a cikin littattafan banu isra'ila ne su banu isra'ila sun nassanta a cikin littattafan su cewa ita wannan maryamu bintu ibrana ce kuma yar uwar haruna to da suka faɗi haka sai wasu suka dauka cewa ita ce dai har yanzu dan sunan ya maimaitu sunan ta sunan babanta to annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa dabi'un banu isra'ila saboda yawan ambaton sunayen annabawa da suke sawa sunayen musa da yawa a cikin su sunan annabi haruna da yawa shi yasa sai ka ji sunan yana taimaituwa iri daya in baka sani ba sai ka dauka wancan shine wancan kaga musa ibnu imrana ake cewa maryamu ita ma bintu imrana dan haka wani in yaji sai ce to kaga duk babansu iri daya ne ai imranan ana maimaita shi da yawa ne dan haka musa ba ana ta maimaitawa maryam din ma ana ta maimaitawa dan haka zakai ta jin musa ibnu imrana amma ba wancan musa ibnu imrana bane kuma an fahimta ko shi yasa hadisi cikin sahih muslim al-mughira dan shuba sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura ni zuwa najran fa qalu mutanen najran nasara ne sai suka ce a ra'aita ma taqra'una kun kula da abin da kuke karanta a cikin littafin ku kuwa kuna cewa ya ukta haruna ya yar uwar haruna wa musa qabla isa bi kaza wa kaza suka ce masa ku ba ku sani ba ai musa an yi shi kafin annabi isa da daruruwan shekaru ko dubbai qala mugira dan shuba yace faraja'tu fa zakartu zalika da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai da koma na ga manzon allah gafi abin da nasara da ranar suke fada alqur'ani yace ya ukta haruna suka ce kuwa ai tsakanin musa wato tsakanin isa da haruna shekaru ne masu yawan gaske fa qala shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ala akhbartukum ba na ba ku labari ba annahum kanu yatasammuna bil anbiya'i wasalihina qablahum su haka dabi'ar banu isra'ila yake ai suna yawan sa wa ƴaƴansu sunan annabawansu da mutanen kirkin su to haka sunan yake ta maimaituwa dan haka in gaji sai dauka wancan ne alhali kuma ba shi bane shi yasa suka ce wannan harunan ba shine harun dan uwan annabi musa alaihi salam ba har ma jiya mun faɗi maganar wasu daga cikin magabata kaman qatada ibnu da'ama yace ya ji daga cikin wasu magabata suna faɗa cewa harunan nan wani mutumin kirki ne bawan allah a zamanin ita nana maryamu mutumin kirki ne dai inda aka ga wani mai halin kirki sai a ce to kai ma dan uwan haruna ne mutumin kirki kaman harunan wannan zamanin ake faɗa ba wancan harunan ba saboda yawan haruna a cikin banu isra'ila suka ce shi wannan harunan nagarin wanda ake kamanta shi da nana maryamu suka ce lokacin da ya rasu a jana'izarsa sai da aka samu haruna 40,000 bayan sauran mutane gama gari su usmanu banda su haruna kadai sai da aka samu 40,000 haruna saboda yawan suke yadda suke ta maimaita sunayen annabawa suna annabawa to wannan shine yasa wasu suke ganin cewa kaman wancan harunan ne amma ba shi bane Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana lokacin da nana maryamu ta zo suka ce mata ke dai yar uwar haruna ke ba babanki ba mutumin banza ba mahaifiyarki ba mazinaciya ba me ya hada ki da wannan abu kawai fa asharat ilayhi sai ta yi isharar zuwa ga annabi isa ba da ba an ce mata idan har fa in ma tarayinna min al-bashar ahadan fa quli inna nadhartu lir-rahmani sawman fa lan ukallima al-yawma insiya da ma an ce mata kai magana idan ta hadu da wani ya tambaye ta ma ina ta samu da ta ce ni nayi bakance ba zan yi magana ba fa lan ukallima al-yawma insiya a yau dai ba zan yi magana da kowa ba nayi bakance aka ce kuma dama su banu isra'ila sun saba yin bakancen magana to da haka ba za ta yi magana ba fa asharat ilayhi sai ta yi ishara zuwa gare shi ta yi ishara zuwa gare shi a tambaye shi kenan ko to ta ina nan Maryamu ta samu fahimtar ta yi ishara zuwa ga Annabi Isa tambaye shi wata tambaya ce ka iya cewa zuwa ga gwalwarka Aisha to yanzu an ce ita dai an ce ka ta yi magana an ce mata ka ta yi magana ko kuma an za ta yi magana iya abin da za ta faɗa ta ce inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima yawma insiya nayi ba kance tsakanina da ubangiji na yau ba zan yi magana da kowa ba sai ta shu ba za ta sake cewa komai ba to amma sai ta yi ishara zuwa gare shi wasu malamai suka ce an mata ilhama ne ilhama aka yi mata kawai ta yi ishara dan haka sai ta ji aranta kawai batar ishara sai ta yi wasu suka ce ai wannan zahiri ne tunda alqur'ani a lokacin da dama za a yi mata albishir ai ya gaya mata zai yi magana yana jariri tunda dama an ce mata zai yi magana to ai za ta tuno ta yi masa ishara ce gashi nan ku tambaye shi mana amma tunda ba za ta yi magana ba sai ta nuna dan Allah madaukaki ya gaya mata dama inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih isa ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla dama an gaya mata tun lokacin da aka zo mata albishir mala'ika ya gaya mata cewa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla zai yi magana da mutane yana tsumman goyo da kuma bayan ya girma dan haka lokacin da aka tambaye ta sai wannan abin ya zo mata fa asharat ilayhi sai ta nuni zuwa gare shi qalu sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya waye da ya zame magana da mutumin da yake tsumman goyo ta yaya al mahdi shine shimfida da ake sa yaro karami jariri ana daukar sa da ita ai shine ba haushe yake cewa tsumman goyo ko to yaya zame magana da jariri da yake kwance a shimfidar sa dan kankani yaya zame magana da shi wasu daga cikin malamai sun nakalto cewa wato sun dauki wannan maganar tana na Maryam a matsayin isgilanci wannan abun na cewa nuna musu da tayi su tambaye shi yafi musu ciwo ma akan ganin ta da suka yi da da ba tare da miji ba suna ganin cewa ta musu isgilanci al-Imam Suddi haka yake cewa suka ce la sukhriyatuha bina ashaddu alaina min zinaha jama'atta wannan suna bakin cikin yaya akai ta samu da anya ba zana tayi ba to lokacin da tayi musu ishara tace ku tambaye shi sai suka ce ai wannan isgilancin da kika yi mana kika ce ba tambayi yaro da yake cikin tsumma wannan wulakancin ya fi ciwo akan zinan ma yaya zaki nuna mana yaro jariri kike ki tambaye shi bayanin rena mana wayo kika yi wato sai aka yi irin ta nan Sokoto ana hikayar wani dan Sokoto wai ya aje curin furarsa guda 8 fura ne curi 8 ya aje da wani yazo sai ya dauke guda 4 hudun kuma sai ya raba kowace guda 1 2 sai ya mulmule su ba sun zama curi 8 ba to shine dan Sokoto da yazo ya gani yace shi wallahi ba satar ta basa ciwo ba raina masa hankali da aka yi wai kudin nan aka cure aka zage cure su aka bayar su 8 wannan abin ya masa ciwo akan satar to take cewa wannan abun haka suke cewa wannan cewa su tambayi yaron ya fi musu ciwo dan wulakanci ne suke gani da isgilanci akan zanan da take qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya to a lokacin Allah madaukakin sarki sai bude bakin Annabi Isa alaihi salam sai yi magana qala inni abdullah yace ni bawan Allah ne atani alkitaba ya bani littafi waja'alani nabiyyan kuma ya sanya ni annabi waja'alani mubarakan aina ma kuntu kuma ya sanya ni mai albarka duk inda na kasance wa awsani bis salati waz zakati kuma ya mun wasici da sallah da zakka ma dumtu hayyan matukar ina rayi annabi isa alaihi salam yayi magana yana jariri a lokacin kai zaka iya cewa Allah madaukakin sarki ya bada Annabi Isa baki yayi magana dan ya kubutar da mahaifiyarta daga abin da ake tuhumanta da zaka tuno sai ka ce to ai da kamata ya fara wanke gwarsa tuku yace a mahaifiyata ba zana tai ba ni haka Allah madaukakin sarki ya kaddara a same ni ko saboda ya wanke mahaifiyarsa dan damuwar da take ciki kenan a wanke ta amma saboda a nuna maka tauhidi yana gaba da komai. Allah madaukakin sarki da ya bude bakinsa bai yi maganar wanke mamansa daga tuhuma ba, sai ya ce inni Abdullahi, ni bawan Allah ne. Malamai suka ce wannan ishara ce zuwa ga cewa babu abin da yake da girma a wajen Allah madaukakin sarki kamar tauhidi. Da haka sai aka bar maganar, ba a yi maganar wanke ta ba ma, kwata-kwata ma bai yi labazin wanke ta ba, kawai ya ce inni Abdullahi, ni bawan Allah ne. A nan yana tsarkake Allah madaukakin sarki daga Allah ya zama yana da wani abokin halitta, ya zama yana da wani abokin tarayya, dan kada wasu su ga cewa tun da yayi magana yana jariri ya kamata a bauta masa, tun da aka haife shi ba uwa ba uba ya kamata a bauta masa, tun da yake magana yana tsumman goyo ya kamata a bauta masa, tun da yake kaza ya kamata a bauta masa. Dan haka abin da ya fara fada da ya bude baki sai ya ce inni Abdullahi atani alkitabu wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah ya bani littafi. Nan ma malamai sun tattauna suka ce to an bashi littafi kenan shi dama da littafin sai zo daga haihuwarsa ko yaya. Wasu suka ce nan yana fadan cewa abinda Allah madaukake sarki hukunta masa ne, yana bada labarin abinda zai faru. Allah ya riga ya rubuta, ai Allah ya riga ya rubuta cewa ya bada littafi, waja'alani nabiyyan, kuma ya riga ya rubuta cewa ni annabi ne. Amma ba lokacin aka bashi annabtar ba. Wannan fahimtar wasu malamai ke. Wasu malamai suka ce a'a, shi annabi Isa alaihi salam tun yana ciki ya iya injila, dan haka da ilimin sa yazo, dan haka yace waja'alani wa atani alkitaba, ya bani littafi, dama ya iya littafi tun kafin yazo, domin atani yana nuna fi'il madhi ne, an riga an bashi. Waja'alani nabiyyan, an sanya na annabi. Amma jumhurin malamai sun fi karkata a kan maganar farko cewa yana bada labarin abinda Allah madaukakin sarki hukunta masa ne. Ya hukunta masa bashi littafi, amma yanzu ba bashi littafin ba tukuna. Ya hukunta masa shi annabi ne, amma bai zama annabin ba yanzu tukuna. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu, kuma Allah madaukakin sarki ya sanya ni mai albarka duk inda na kasance. Allah madaukakin sarki ya sanya annabi Isa alaihi salam mai albarka. Cikin magabata akwai waɗanda suka fassara mubarakan mu'alliman lil khairi, Allah ya sanya shi mai karantar da alheri. Wasu suka ce nafa'an, mai yawan amfanan mutane. Wasu suka ce ad'u ila tauhidillahi wa ibadati, shine ma'anar mubaraka. Allah ya sanya ni mai albarka, ina kiran mutane zuwa ga kadaici Allah da bautar Allah. Wasu suka ce amiran bil ma'ruf wa nahiyan 'anil munkari, Allah ya sanya ni mai ummi da kyakkyawa, mai hani ga barin mummuna. Ibn al-Qayyim rahimahullah yana cewa abinda ake nufi da al-mubarak mai albarka, kathirul khair fi nafsihi, wanda yake da yawan alheri a kashin kansa, alladhi yuhassiluhu li ghayrihi, wanda kuma wannan alherin da yake wato da yake tare da shi yana iya amfanar da wani da shi, wa nushan wa iradatan wa jihadan, kuma mutum ne mai nasiha, mai nufin mutane da alheri, mai kokari wajen karantar da mutane. Al-Allama Ibn Ashur yace annabi Isa alaihi salam, Allah madaukakin sarki ya sanya shi mai albarka saboda iya abin da Allah madaukaki ya faɗa, abin da ya zo da shi wa banu Isra'ila na alheri, ya halatta musu abin da za ake haramta musu a cikin littafi, ya koya musu manyan ɗabi'u, bayan zukatansu sun ƙeƙashe sun canza addini, amma ya dawo da su ya kira su zuwa ga addinin Allah tabaraka wa ta'ala, ai ba abin da yake wannan alheri. Da haka yace waja'alani mubarakan aina ba kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, kuma Allah madaukakin sarki ya mun wasiya da sallah, kuma ya mun wasiya da zakka. Malamai duk sun hadu akan sallan nan, sallah ake nufi da aka sani, amma az-zaka sun yi sabani. Wasu suka ce abinda ake nufi zakka ana nufin tsarkaka daga zunubai. Allah madaukakin sarki ya mun wasici da in yi ta tsarkaka daga zunubai, kai kar in zama mai aikata laifi, na bar aikin saban Allah madaukakin sarki. Sun yi wannan fassara ne saboda annabi Isa alaihi salam a tarihinsa shi bai taɓa mallakar dukiya ba, ballanta na yi zakka. Shi baya samun abu ya kwana, duk abin da ya samu bayar da shi yake, baya barin abu ya kwana. Ta sa a cikin bayan Allah ko wanda ba su yarda su ban naira ta kwana ba. ba ma cikin annabawa ba an yi irin wannan wadanda ba sa bari ya kwana komi suka samu to ba sa bari ya kwana a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu haka akwai wanda suka gurguwar fahimta kaman Abu Dharr radiyallahu ta'ala ya samu sabani da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yayi wani kuskuren fahimta akan wata aya da Allah ya ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim wanda suke taskancewa kudi ba sa ciyar da isu saboda Allah kai musu albishir da bumu da azaba mai radadi sai ce to duk wanda ya bar kudi suka kwana ya shiga cikin wannan aya da haka shi duk abin da ya samu a ranar yake rabarwa in Allah ya kai mu gobe kaman tsuntsu ka san tsuntsu in yaje ciwo ya cika in yaje kiwo ya cika cikin sa kawai sai dawo baya daukowa gobe ma ya sake fita to haka Abu Dharr kuma ya tsananta yana ganin duk wanda suke aje kudi su kwana to su sun saba wannan ayan ne kaga za a zauna lafiya da Abu Dharr duk sahabbai suka yi su fahimtar da shi yace ina ai kawai fabashirhum bi adhabin alim duk wanda ya aje naira ta kwana fabashirhu bi adhabin alim wanda ya aje dala fabashirhu bi adhabin alim duk abin da ka samu in ka cika koshi ka biya bukatar ka to ka sadakar da su saboda Allah in ba haka ba ka shiga cikin wallazi ne yakin zuwan zahabu wal fidda ai al'amar yayi zafi wa Abu Dharr karshe bai iya rayuwa cikin mutane ba dan mazhabar sa ba za a iya bi ba sai mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga Abu Dharr yace rahimallahu Abu Dharr ya'ishu wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'athu yawm al-qiyamati wahdahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Abu Dharr yace Allah jiga Abu Dharr zai rayu shi kadai ya mutu shi kadai ranar alkiyama a tashin shi kadai abubuwa suka yi zafi a lokacin sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu Abu Dharr in kasa zama cikin mutane dole ya koma can wajen gari yaje dakin sa shi kadai ya zauna shi kadai yassa tana nuna koma ta babu shi kadai yaje zauna a daki wasu mutane sun zo wucewa wata rana sai suka ga mutum a kwance cikin sahabbai suka duba sai suka ga Abu Dharr ne suka ce manzon Allah ya yi gaskiya Allah ya ji ga Abu Dharr yace Abu Dharr zai rayu shi kadai ya mutu shi kadai a tace shi ranar alkiyama shi kadai ranar alkiyama kan kowa ma shi kadai za a tashe shi to amma ya rayu shi kadai kuma ya mutu shi kadai kawai ganin sa aka yi mutu to suka ce annabi Isa haka yake baya barin komai haka na Asma'u ɗar sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala ba ta barin abu ya kwana duk abin da ta samu in ta yi bukatar ta to kyautar da shi take yi aka ce me yasa ta ce ni manzon Allah ne fa ya gaya min yace kada ki damke sai Allah ya damke miki kada ki hana sai Allah ya hana miki kada ki kunshe ke ma sai Allah ya kunshe miki in tabar ta ga biya bukatar ta bata bayar ba sai ta ga kaman za ta shiga cikin fushin Allah kamar abinda manzon Allah ya faɗa din nan kamar bata biyayya ba dan haka bata bari to haka annabi Isa alaihi salam baya barin komai ya kwana suka ce to ina ya samu dukiyar da zai zakka ba lantana a ce wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya suka ce ita zakka an shar'anta ta wa mutum in an yi masa wasiya da ita ai ana masa wasiya da ita ko bai da kudi ya san dai haƙin Allah ne in yana da shi yayi in bai da shi kuma shikenan bai lazumce shi ba an masa wasiya da yayi zakka malaman da suka ce zakatul mali ake nufi kenan suka ce an ce masa yayi zakka ne amma tun da ba shi da shi zakka ba ta waje ba sai ran da ya samu wa'ancan malaman kuma suka ce a'a az-zakatu anan ana nufin adh-dhaharatu min adh-dhunubi ana nufin tsarkaka Allah ya umarce ni da in tsarkake kaina daga zanubar kai ranka aikatawa wa usani bis salati waz zakati ma dum tahayya barran bi walidati kuma Allah ya sanya ni ai waja'alani barran bi walidati Allah ya sanya ni mai kyautatawa ga mahaifiyata kaga shi annabi ya haya da yake yana da uwa da uba sai Allah madaukakin sarki ce wa barran bi walidayhi mahaifinsa da mahaifiya amma da yake annabi Isa dan a tabbatar maka cewa ba shi da uba mahaifiya kadai yake nita sai Allah madaukake su ce wa bar sai yace wa barran shi yake bada labari wa barran bi walidati ni mai kyautatawa ne ga mahaifiyata wannan kuma ya ce muna mana abinda muka yi magana akan sa a baya akan kisar annabi haya girman harkar mahaifa kaga shi ma annabi isa sai da ya magana mahaifiya da yana da mahaifi da ya faɗi shi kuma wannan yana kubutar da barebu daga maganar uba wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya Allah madaukakin sarki bai sanya ni mai girman kai kuma shaqi wato marashin arziki lahira ba domin daga cikin abin da ke sa mutum ya zama shaqi ya rasa arzikin lahira to ya zama mutum ne mai kangarewa mai tawaye mai rashin biyayya wa iyayensa dan haka shi yasa yace wa lam yaj'alni jabbaran bai sanya ni mai girman kai shaqiyan marashin arzikin lahira ba shi yasa da yawa daga cikin magabata suka ce duk wanda baya kyautatawa iyayensa to sai ka same shi da jabberanci da girman kai karshe kuma sai ya zama shaqi Allah ka tsare ni wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyan sai ya ce wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya irin wannan salon ya gabata akan annabi haya da yake shi Allah ne yake bada labari a mala'ika ne yazo yake bada labari Allah ya aika shi yake bada labari wa annabi Zakariya akan irin dabi'u da za a haifa annabi haya da shi wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya shi kuma nan annabi Isa shi da kansa yake bada labari da haka yace wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma yub'atsu hayya ka san waɗannan kamar yadda muka faɗa a baya waɗannan gabobi guda uku gabobi ne mafiya hadari a cikin rayuwar mutum gaba daya lokacin da zaka zo duniya da kuma lokacin da zaka fita a cikin wannan duniya da kuma lokacin da zaka tashi ranar alkiyama Allah ka sa mu ji adalci wasu malamai suna tattaunawa shi annabi haya alaihi salam cewa akai wa salamun alaihi mala'ika ne yake bada labari abinda Allah ya aika shi wa salamun alaihi aminci ya tabbata gare shi yawma wulida ranar da aka haife shi wa yawma yamutu ranar da zai mutu wa yawma yub'atsu hayyan ranar da za a tashe shi rayayye shi kuma na annabi Isa ne yake bada labari wa kansa wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma yub'atsu hayya suka ce to wai wanne ne ya bi da wanda aka turo mala'ika ya faɗa da kuma wanda ya faɗa wa kansa shi mala'ika ne yake bada labari Allah ya aika shi ya ce annabi ya haya amincin Allah ya tabbata gare shi ranar da aka haife shi da ranar da zai mutu da ranar da za a tashe shi shi kuma annabi Isa shi yake gaya wa kansa to al-Imam Ibn Kathir rahimahullah da wasu daga cikin malamai sai suke cewa ai ba za a yi muqarana tsakanin wannan maganar guda biyu a ce wai wanne tafi ba wai amincin waye yafi tsakanin wannan da wannan tunda can labari aka bayar nan kuma shi ya bayar da labarin da kansa ai labarin da annabi Isa ke bayarwa anan shi ma ba labarin kansa bane yana bada labarin abin da Allah ya sanar da shi ne ai can mala'ika yana bada labarin abin da Allah ya koshe faɗa nan kuma annabi Isa yana faɗan abin da Allah ya sanar da shi dan haka duk labarin daga Allah ne wato ba zai zama irin kamar tattaunawa wanda malamai suke yi tsakanin nana Khadija radiyallahu anha da nana Aisha radiyallahu anha ita nana Khadija Allah madaukakin sarki ne ya aika da kansa ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama yace kace ina gaida Khadija nana Khadija sai ce Allah yace a gaishe ni manzo Allah ce kware kuwa wasammani bismi kuma ya ambace ni da sunana annabi ya ce kware kuwa kware kuwa Allah ne ya ambaci sunanta da kansa haka manzo Allah ya bata labari ita kuwa nana Aisha radiyallahu anha mala'ika jibrili ne ya aika mata gaisuwa to da wanda gaisuwar mala'ika jibrilu da gaisuwar Allah ɗaya ne ba za a hada ba to wasu kaman suna so su wannan muqaranan ne da wanda shi mala'ika ne ba da labari da kuma wanda annabi Isa shi ya ba da labari da kansa wai wanne ya bi shine suka ce a duk wannan labarin Allah madaukakin sarki ne wancan ta hanyar mala'ika wannan kuma ta hanyar sanar da annabi Isa alaihi salam da yi amma duka Allah yana tabbatar musu da aminci a mafiya haɗuran rayuwa ranar da mutum zai zo duniya ya ga fiskokin da bai saba gani ba, ya ji zafin da bai saba ji ba, ya shigo gidan bakin ciki da damuwa. Duniya ba daɗi amma ba a so a bari, ko ba haka bane? Galibi in ka tambayi mutane kace daɗin duniyar nan suna ji, za su ce maka wallahi ba wani daɗi suke ji ba. Amma inda za a ce to yaya, to haka dai ba daɗin dai amma ba a so bari ko? Amma ko dole sai an bari. Allah ka sa ranar barin mu tafi a dace. Wassalamu alayhi wa yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Sai ya ce mi sarki yace zalika wancanan ka Isa ibn Maryama shine Isa dan Maryamu qaulal haqqi magana ta gaskiya allazi fihi yamtarun wanda a cikin sa suke musayya ma kana lillahi an yattakhidha min waladin bai dace ba ga Allah madaukakin sarki ya riki da subhanahu sarki ya tabbata gare shi idza qada amran in ya hukunta wani abu fa inna ma yaqulu lahu kun iyaka yana cewa da shi kasance ne fayakun sai ya kasance wa inna allaha rabbi wa rabbukum kuma lalle Allah shine ubangiji na ubangijinku fa'buduhu ku bauta masa hadha siratun mustaqim wannan tafarki ne madaidaici fakhtalafal ahzabu min bainihim ungiyoyi sai suka sassaba min bainihim a tsakaninsu fawailul lilladhina kafaru azaba ta tabbata ga waɗanda suka kafirce min mashhad yawmin azim daga taron wurin nan mai girma. Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana wannan labari sai kuma yace wannan labarin da aka baku to shine Isa dan Maryamu. Isa dan Maryamu da kuke jin labarin sa da irin abubuwan da ake fada akan sa wanda ba na gaskiya ba, to wannan abin da aka gaya muku a cikin littafin Allah shine labarin Isa dan Maryamu. Zalika Isa ibn Maryam qaul al-haqqi kuma maganar alhaq gaskiya. Alhaq ko ne da madiddul batil, wato sun kuyan abin da wasu suke faɗa na barna, waɗanda suke cewa Allah ne, ko su ce dan Allah ne, ko su ce dan zina ne, duk wannan magana ce da ba ta gaskiya ba. Amma wannan abin da aka gaya muku ita ce qaulul haq, a'ani qaulul haq, wannan ita ce maganar gaskiya, ko kuma qala qaulul haq, ya faɗi maganar gaskiya, ko kuma ya zama alhaqqu anan ana nufin Allah, domin daga cikin sunayen Allah akwai Allah. Zalika bi anna Allah huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir alhaqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin. To anan kaga alhaqqu min rabbika nan ana nufin alhaqqu didul batil, amma zalika bi anna Allah huwal haqqu anan alhaqqu ana nufin Allah. To wasu malamai suka ce qaulul haqqi ay qaulullah, magana Allah, wato magana ta Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan da aka gaya muku ita ce magana gaskiya akan labarin annabi Isa dan Maryamu. Allazi fihi yamtaruna, wanda a cikin ta ne suke ta musayya, wannan yace kaza, wannan yace kaza, wannan yace kaza, duk abin da suke fada in ya saba da wannan to ba magana ce ta gaskiya ba. Qaulul haqqi shine abin da Asim yake karantawa da Ibn Abid al-Shami, amma sauran makaranta suna karantawa qaulul haqqi allazi fihi yamtaruna, ai hadha qaulul haqqi, mubtala da khabar kenan, wannan ita ce maganar gaskiya allazi fihi yamtaruna, wanda suke jayayya cikin ta. Anan jayayya ana nufin irin jayayyar da ake yi tsakanin yahudu da nasara da kuma jayayyar da nasara suke yi tsakanin su wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza Abdurrazzaq al-San'ani ya nakalto daga Ma'mar shi kuma daga Qatada ibn Da'ama as-Sadusi a karkashin fadan Allah madaukakin sarki zalika Isa ibn Maryam qawlul haqq ladai fihi yamtaruna yace banu Isra'ila ne suka taru sai suka fitar da mutum hudu daga cikin su kowane mutane suka fitar da masani daga cikin su bangarori guda hudu saboda suna jayayya akan lamarin Annabi Isa alaihi salam lokacin da aka daga shi wasu suka ce shi Annabi Isa fa shine Allah ya sauka a ban kasa dan haka ya raya wanda ya raya ya kashe wanda ya kashe shikenan ya hau sama ya koma sama wannan su ake ce musu al-yaqubiyya waɗanda suka ce Annabi Isa Allah ne ya sauko da kansa ya zo yi abin da ya yi ayyukan sai koma waɗannan sun fi kama da su ne waɗanda suke maganar wato Annabi Isa alaihi salam da suke cewa Allah ne wato Allah maɗaukakin sarki ne ya sauka a jikin Annabi Isa alaihi salam wal iyadu billahi wai Allah ne ya sauka a jikin Annabi Isa dan haka duk abin da Annabi Isa yake ba shi yake yi ba waye yake yi Allah ne yake dan haka ta wannan abin yasa suke ce masa Allah an fahimta ko to kashi na biyu kashi guda uku daga cikin hudu suka ce duk ƙarya ku ga abin da kuka faɗa dinnan ƙarya ne ba gaskiya bane ba Allah bane shi daga kashi na biyu kashi guda biyu a ciki sai suka ce wa na uku to kai ka faɗi ra'ayinka yanzu mun ji ra'ayin na farko ya faɗa kuma ƙarya ne kai me ra'ayinka kashi na biyu sai ya ce huwa ibnullahi ai dan Allah ne shi tunda an haife shi ba tare da uba ba to ai shi kawai babansa Allah ne dan haka shi dan Allah ne waɗannan su ma kashi biyu sai suka karyata suka ce ba gaskiya bane abin da kuka faɗa to saura kashi biyu kashi na uku sai suka ce huwa thalithu thalathati ai shi na ukun uku ne wato shine cikon Allah na uku shine masu cewa Allah Allah uba Allah da Allah ruhi mai sarki kaga alloli nawa kenan alloli uku da masu cewa Annabi Isa kawai shine Allah kwata-kwata da masu cewa dan Allah ne da kuma masu cewa ɗaya ne cikin alloli uku duk waɗannan Allah madaukakin sarki ya kare ta su a cikin alkur'ani kuma ya kafarta su lagar kafar alladhina qalu inna Allah ba sai ga karanta ba azan babu da lokaci بارك الله فيك يا سبا سيكا ساكي كرنت آيابا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كم؟ كاكا دوسنشي وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله دوك ودن أن الله مدوك جاكري تاس ما المسيح ابن مريم أم الله رسول قد خرج من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام ينا چل أبنشي با يد غائم يسل أبنشي كم يدم الله to duk wadannan alqur'ani ya kare ta su to kashi na na karshen su ne suka ce bal huwa abdullahi wa rasuluhu wa ruhu suka ce a annabi isa bawan Allah ne ko manzon Allah ne wadannan kuma su ne nagartattu a cikin nasara wanda har yanzu akwai masu bincike wanda suke cewa har yanzu akwai mabiya wannan mazhaba daga cikin kristoci amma dai ba mu sani ina suke ba amma dai ana cewa har yanzu akwai su waɗanda su ba su yadda Annabi Isa dan Allah bane ba su yadda kuma Allah bane ba su yadda kuma Allah cikin alloli uku bane to mun duk magana guda ukun kafirci ne duk wanda ya mutu yana faɗan su to ya mutu kafiri ba zai shiga aljanna ba yadda za ka shiga aljanna sai ka kade ta Allah da bauta sai ka yadda dukkan annabawa bayin Allah ne manzannin Allah su ba Allah bane to shine anan Allah subhanahu wataala yace ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه باين ياتي قول الحق الذي فيه يمترون سيجي يا تركاكي كانسا ياتي ما كان لله ان يتخذ من ولد اي بزي يو اتي الله مدوكاكي ريكدا با بزي يو با دومين شي دا غجياوا ني da bukata take sa muke son aya saboda kana so in ka tsufa ka samu masa cireren ka ka san din Allah ya maka tsawon kwana tsawon kwana ai dole ka bukaci mai tokara ka ko in har Allah ba ya maka tsawon kwana ko kana da kudi cikin daki in ka tsufa to kana neman mai canza musu wuji kar gara ta ci dan ba za ka iya ba da kanka an kai ji kuma kana bukatar masu maka kuma kana ganin cewa dan da kai ka haife shi za ka fi amintuwa da shi akan ka dauko wani wanda ba shi ba sannan kana bukatar magaji wanda zai gaje ka to shi Allah madaukakin sarki baya mutuwa ballan tana bukaci magaji baya gajiyawa balle bukaci bake miki wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi shi Allah madaukakin sarki tawaya ne a wajen sa jigina masa da shi yasa yace takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhiru aljibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati arrahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum ati yawm alqiyamati farda Allah madaukakin sarki yace sama ta kusa ta kekkeci kasa ma ta kekkeci saboda abin da suka fada saboda sun jingina wa Allah madaukaki da ai bai dace ba a ce Allah madaukakin sarki ya rigida to shine Allah ya tsarkake kansa daga maganar da suke fada ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun shi fa in ya hukunta abu kawai yakan ce da shi kasance ne sai ya kasance haka yayi wajen samar da annabi Isa alaihi salam inna mathala Isa inda Allah kama fil adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun kamar yadda yace kasance wa annabi Adam ya kasance haka yace wa annabi Isa kasance kawai ya kasance wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratal mustaqim kuma lallai Allah shine ubangiji na ubangijinku nan daga zalika Isa ibn Maryama qawla alhaqq alladhi fihi yamtaruna ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idha qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun duk wannan maganganun ba maganganun annabi Isa alaihi salam magana sa a can ta kare inda yace wa awsani bis salati waz zakati ma dum ta'ala yace wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya magana sa ta kare anan sai kuma Allah madaukakin sarki ya tsarkake kansa ya faɗi haƙiƙanin waye annabi Isa kuma ya tsarkake kansa daga tarayya da ake masa da shi sai kuma ya koma ci gaba da maganar da annabi Isa yi sai annabi Isa kuma ya ci gaba da cewa mutanansa wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu kuma lalle Allah shine ubangiji na ubangijin a wata qira'a wa in wa anna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratal mustaqim Allah shine ubangiji na ubangijin ku kuma uta musa kaga daga nan dai annabi Isa ya tsarkake kansa daga abin da suke jingina masa cewa shi Allah ne dan yana kirin su zuwa ga su hadu shi da shi tu da shi su bauta wa Allah shi kai wannan yake nuna addinin annabawa da suka zo da shi shine kadai ta Allah da bauta ginshiki cikin da'awar annabawa shine kadai ta Allah madaukaki da bauta annabi Isa ya bude maganar sa da kadaituwar Allah da bauta ya rufe ta da kadaituwar Allah da bauta yace inni abdullahi kaga farko abin da fara fada kenan da yazo karshe yace wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu kuma lalle Allah shine ubangiji na ubangijinku ku bauta masa hada siratal mustaqim wannan shine ta farki wanda yake bari ne ci an samu sabani shine Allah yace fahtalafal ahzab min bayni shine suka musu ta sabani saboda abubuwan mamaki da annabi Isa ya zo da su Allah ya bashi dama ya tada matacce ya warkar da mara lafiya da idanun Allah ya warkar da makamu wanda aka haife shi da makanta ya warkar da kuturu duk da idanun Allah ya san an ta wani abu kamar tsuntsu kuma ya koma tsuntsun ya tashi bi idnillah ya ba ku labarin abin da kuka aje a gidan duk wannan ayoyi ne da Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi Isa alaihi salam to wannan ya kawo mabiyansa suka dinga sabani wannan su ce kaza ne wannan su ce kaza ne har yanzu ba haɗu ba kuma har yanzu sabanin baya karewa tsakanin su akan wai waye ne annabi Isa me shi ba abin da yake da matsala a cikin addinin kristanci irin maganar allantakar annabi Isa saboda in Allah ya tattauna kan wannan to gaskiya ido zai daina fata saboda ko a cikin littafin su cike yake da maganganu waɗanda ake cike mu abu dan adamtakar annabi Isa alaihi salam kuma amma a ce Allah ne kuma sun ce an kashe shi da Allah ka ci su kalo rawa sun ce Allah ne kuma suka ce aka Yahudawa sun cire shi ya mutu har akai cross wanda ake alamta su rataye wa Annabi Isa da akai kuma Allah a rataye shi to shi wanda ya rataye shi ko mi gane da Allah ai an ce duk abin da ya koro eh me Hausawa suke cewa abin da ya koro zo mu wuta eh ya huta zafi ko ba kai ki bala ba in har aka ce shi Allah ne kuma sai wasu suka zo suka kashe shi to su wanda suka kashe su me kenan Allah ya sauka za mu dakata anan abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya yake mana kamar dai yadda aka saba gobe 27 ga watan Ramadana insha Allah gobe za mu rufe tafsirin alqur'ani da muke gabatarwa a wannan masallaci wato alqur'ani akwai dadi mana in ana yi in Ramadana ya fi dadi min nan in ana yi mai yin baya so ya bari masu jin ba su so a bari amma kuma dole za a bari Allah ya mana albarka Allah ya sa mu dace وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته